Rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo ta kama wani mutum Adeyemi Alawo da take zargi da kashe Hadija Olubuyo, diyar tsohon mataimakin gwamnan jihar Ondo Lasisi Olubuyi, DSP Femi Joseph Femi, shine kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo.
Yes, in our contract is that we are still working on him now. And the commissioner will do the test tomorrow, hopefully.
DSP Femi Joseph Femi yace Adeyemi Alawo yana nan wurin su kuma suna binciken lamarin. Kana yana yiwuwa kwamishinan 'yan sanda na jihar Ondo yawa 'yan jarida bayani gobe a game da abin da ake ciki. To ta yaya kuka kama Adeyemi Alawo?
We arrested him through information.
DSP Femi yace sun kama shi ne ta bayanan da aka ba su, kuma sun gano cewa ya turbude Khadija ne a gidansa bayan da ya kashe ta. Amma da ya gano cewa gawarta tana wari, sai aika wani ya samo masa bage don ya zuba gawar. Na sake tambayar kakakin rundunar 'yan sanda a wane gari ne lamarin ya faru.
Ita Nakura, sir. Nakura.
Sai Femi ya ce a garin Akure ne lamarin ya faru. To bayan kun kammala bincike, yaya za ku yi da shi?
Very unlawful. Quite unfortunate that he had to do that. We will definitely charge him to court. He will have his days in court. Very, very long. That is for sure.
Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo ya ce za su kai shi kotu. Ai, wannan abu ne mai ban takaici, kuma babban laifi ne. Don haka za su kai shi kotu. Haka ma suna nan suna bin sawun wasu da suke zargi da haɗa kai a wajen aikata wannan laifin. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.